da yake bayani wa manema labarai dangane da kama jami'an Alhaji Ali Kwara ya ce yawancin inda 'yan ta'addan ke samun albarusai kan fito ne daga hannuwan jami'an tsaro bata gari.
Kwanan nan a civil defense an kama 24 wani sun bayyana su da shida wanda sila kama su ni ne musana da su kama su separation nan daman shugaban kasa ya hada da civil defense commander general da civil defense da kama su suna fadan suna kafin ma na masa waya na bai suna zai kama shi ma general Burtai shi ma daga mun sunan sojan ana tura masa sunansa shi ma zai kama already an yi aikin nan da Burtai da commander civil defense da ne muna haduwa a waya muka yi aikin civil defense da kama sun bayyana soja shida already dai ina tabbatar maka cewa ran laraban nan an kore su 26 civil defense an kai su kotu shi ma kuma general zai kore nasa zai kai su kotu.
Daga bisani wasu daga cikin jami'an tsaron farin kayan da aka kama wato civil defense sun yi bayanin yadda suke samun albarusan da kuma yadda suke sai da su.
Sunana Usman Muhammad ne ma'aikacin na civil defense a Kebbi State kuma an kama ni na sai da amu Sani Bolatin
a ina yake
yana nan a nan azali.
Ina suke samun wani ammunition?
Ta same shi a wurin Sama'ila Abdullahi da kuma Muhammad Katsina. Sama'ila Abdullahi yana aiki a Zamfara State Command. Muhammad Katsina yana aiki a Katsina State Command.
Sunana Nuruddin Lawan, ni ma'aikacin civil defense a Zamfara State Command. Lokacin da abubuwan nan suka faru ina aiki tare da soja a talata mafara operation hadarin daji. A dalilin da ya sa kama ni wato wani ma'aikacinmu wanda yake hannun haguna a halin yanzu shi ya koka man cewa Ismail ya mai complain cewa sun yi harbi a iska da yawa ta samu matsala suna neman ammunition su yi replacing. Ina an saga wani soja ana ce mai ACM Sati an sagare shi a zo da kawo mai shi kuma shi ma yana under operation hadarin daji amma a yanzu an arisu suna Katsina za su yi wani assignment na sati biyu bayan shi Sati a wanda ya bani bai cike ba sai akwai wani Sadiq ACM Sadiq dukkanin su Air Force ne su suka bani na ba mashi wannan abokin aiki na Nuruddin ya kai mashi saboda ya samu ya wata matsalan abin nan da yake ciki shi Ismail kuma na sayar mashi da ammunition din a naira 100 sai dai akwai wani wanda Kasim wani sojan kasa ne shi kuma shi wato abin da ya sa shi sojan kasa ne yana fama da cutar asma kuma ina bangaren lafiya lokacin operation din sai na mai kokari aka bashi takarda ya koma gida sanadiyan haka nan ya ban kudi na ce ba zan ansa ba sai ya ban kyautan amu shi ma a cikin roban son wata ya sa shi magazin biyu suna cikin wanda na hada na bashi saura na bawa ma'aikatan mu kyauta kwara biyar.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.